أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شهر رواه محرم شكرا تدبر دليله الأربعة عند هذه هجرية وندي داتة دشاء بيو دوات تقوى شكرا تدبر بيد إشرين دبي ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da ce makama ta Imam al-Hariri rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na nawa na 10 ko shine darasi na 10 muna cikin makama ta biyu wanda yau ina kyauta sun zamu je karshen ta zamu tashi inda yake cewa satin da ya wuce mun karanta inda al-Imam yake cewa laqadista manta ya haza zuwa warami ya kai wannan ka nemi kiba ga wanda ya kasance mu abucin kumburi wa nafakhta kayibusa fi gair darin ba gurin dake gurin zahi ba yace aina anta nan ne zan mutashi aina anta min albaytin nadir ma'ana wancan abiyat da ka kawo kake ganin ka annama ta basama allu ulun munaddadin aw bardin aw aqa kama an yi tashbihi wanda ya bada mamaki yace ina ga mun ka ina kabar wani baiti annadir wanda yake daya daya wanda nadirin wujudi ne yana da wahala samuwa irin shi aljami wanda ya tattaro mushabbahati sagari tashbihi kamanta abun kamantawa na hushiriya wa ansha da kawai sai fara waƙe shi wannan mutum yace nafsir fida'u li sagarin raqama basimuhu uzana hu shanabun nahi kamin shanabi yaftaru al-lu'lu'ir radabin wa anbaradin wa an aqahin wa an tal'in wa an hababi yace nafsir fida'u raina hansani li sagarin ga hushiriya wanda raqama basimuhu gurin mulmushin shi yayi haske ya kawatar yace wa zanahu shanabun shanabun ruwan wushiriya zanahu ya kawatar da shi nahi kamin shanabin abun ya wadatar maka game da ruwan wushiriya a shanab shine ruwan wushiriya asagar kuma ita wushiriyar kanta yace yaftaru yana yagewa allu'ulu in game da lu'uli radabin danye wa anbardin kuma ga sanhi wa an aqahin da kuma albasar kwadi wa an tal'in da kuma kilili na dabino wa an hababin da kunha wannan abun da ya kamanta da yake cewa nafsul fida'u nan ya kamanta da yace yaftaru al-lu'lu'in yana yagewa bakin yana yagewa ma'ana baki yana bude al-lu'lu'in game da lu'li nan wushiriyarta ce kwatamta da lu'li wanda yake danye da kuma sanhi da wancan abubuwan har zuwa karshe yace fastajadahu anan ababan tashbihi ya kawo da abun mamaki sama da wancan wanda ya kawo na farko na ga annama ta musulmin wannan yace fastajadahu man hadara wanda suke nan duk suka ce abun jayyid ne yayi kyau wastahalahu kuma suka ji dadin abun wastaadahu minhu suka nemi cewa maimaita musu wannan baiti wastamlahu suka nemi ya musu imla'i ya ƙara musu shibta wasu ila sai aka tambaye shi liman hazal baiti wannan baitin da ka kawo na wane ne dan ya cika abun mamaki wannan baiti wa hal hayyun qa'iluhu aw mayitun wanda ya hadu wannan baitukan are yana da rai ko matacce ne faqala sai ce musu aymullah ina rantsuwa da Allah lal haqu haqu an yuttaba gaskiya ita ta hicancanta abita wala sirqi haqukun an yustama gaskiya ita ta hidacewa da ai saurare ta yace innahu ya qaumu lalle shi ya ku mutane na linaji'ikum muzul yawm na wanda kuke ganawa da shi ne tun yau ma'ana ni da muke ganawa da ku ni na kirkiro shi qala sai ce faka annamal jama'atu tabat bi azwatihi kamar jama'a sun yi shakku game da rabawa da ya raba makan shi wannan baiti da ya danganta makan shi cewa wannan baiti nashi ne suka yi shakku wa abat tasdiqu di watihi suka ki gaskanta da awashi cewa shi yayi kirkiro wannan baituka fatawajasa mahajasa fatawajasa sai sawara mahajasa abinda ya motsa fi afkarihim cikin tunanin su yan lura ga jama'a wannan kamar sun yi shakku akan cewa kai a haka har za a ce wannan baitukan kai kai su wa fadana lima batana yati yannura da abun da ya boyu ministin karihim game da inkarin su azukatun su duk suka yi inkari kai da wuya shi zai kasance in ka fadi magana cewa mutane sun yarda ita kana iya ganewa an ba su yarda ita ba ya kallo sokokin su yana iya ganewa to ta wannan huska wai ya gano ba ga ya mishi kai cewa ba su yarda ba wa hazar an yufrada ilayhi zammu sai ya kiyaye game da zargi ya wannan abu a wuce gona da iri wajen zargin shi aw yalhaquhu wasamun ko kuma wani aibu ya riske shi faqara sai karanta musu inna ba'da zanni ism wani shashe na zato zinubi ne ya karanta musu wannan aya summa qala sannan sai ya ce musu ya ruwatal qaridi ya ku marwaita waka alqaridi tace ash-shi'r waka mun gani a muqamata farko ta badi'uz zaman al-maqamatul qaridiyya tawaki inda yake cewa fajalasna yawman natazakaru al-qarida wa ahlihi al-qarid ita ce waki yace wa usatul qaulul marid ya kuma su taimakon maganar mara lahiya yace inna khulasatul jawhari husani cewa tsarkin jawhari tazharu yana bayyana ne bi sabki da saka jawharin ana so a gane na kirki ne ko na banza ne aje zuwa ga saka shi wa yadul haqqi tasda'u rida'a shakki hannun gaskiya shi yake tsage mayahin shakku wa qarqila fi ma gabara an fada a zamanin da ya gabata min zamanin na zamani inda limtihani yukramu ar-rajul aw yuhanu a wajen jarrabawa ake girmama mutum ko a wulakanta shi wa ha ana kad arratu khabi'ati gani na bujuro muku boyayyen lamari na lil ikhtibar ku jarrabani in kun yi shakku cewa ba ni nayi shi ba ku jarrabani wa arratu haqibati na bujuro muku da jikata alal ikhtibar akan nura fabtar ma'ana ya ba su damar cewa wanin ku ya mun tambaya ta ilimi da zai gane cewa wancan baitin na isa in fade shi ko ban isa ba yace alal ikhtibar fabtar dara ahadu man hadara wani daga cikin wanda sun halarto gurin nan kawai sai yi gaugawa wa qala sai yake ce mishi a arhu baitan lam yusaj ala min walihi ka sanar da mu wani baiti wanda ba a taba yin kera ba ba a ta yin saka wanda take bisa kan takalar shi ba wala sama hat qariyatun bi misalihi wanda hankali bai taba ba rangwame gami da kwatankwacin shi ba kayo mana wani baiti wanda kunnuwan ba su taba jin irin shi ba kuma ba a taba saka irin shi ba yace fa in asarta istilabil qulubi idan ka zabi yaudarar ikhtilab qulub yaudarar zakata fanzim ala hazal usulub to ka tsara akan wannan usulubin wa anshada fa ya fada sai ya fara yake cewa fa amdarat lu'lu'un min darjisin wasaqat wardan wa addat ala al-unnab bil baradi yace fa amdarat sai ta yi ruwan sama lu'lu'in na lu'li'i min darjisin wanda yake danyi wasaqat kuma sai ta shayar da wardan ruwan ward wa addat sai ta yi cizo ala al-unnab akan yatsu bil baradi da ruwan sanyi anan gurin abinda yake kwatamta yana kwatamta zancanta ne da almadar kuma yana kwatamta abin nan kinta haƙoranta da lu'li'i wanda yake tayi cizo da su kuma ya kwatamta haƙoranta da lu'li'i wanda tayi cizo da su falam yakun illa kalam hil basir aw huwa aqrab bai kasance ba sai kamar kibtawar ido ko ƙasa da haka hanta aisha ta anshar sai yayi waka fa agrab ya zo da bakon abu yace sa'artu ahi nazarat nura buqati halqani wa ida'i sam'i adyab al-khabari yace fa zahazahat shaqafan gasha sana qamarin wa saqata lu'lu'un min khatimin adri yace sa'artu hana tambaye ta hi nazarat lokacin kada muga ana ta zancan mai da damiri zuwa ga abinda ba ambata ba yana nihi ne ga wanda yake ma waki yace sa'artu hana tambaye ta hi nazarat lokacin da tayi ziyara nadwa buqatiha marihin kanta na tambeta alkani wanda yake ja wa ida'u sam'i kuma da ajiye ma kunne na adiyabul khabari mafi dadin labari yace fazaha ta shabakan gasha sana kamari fazaha zahat sai ta nisantar da shafakan shafaki na dare shafaki wanda sai ya bace sarar lisha take yi wanda gasha yan ruhan ma sana kamarin haske na wata ma'ana yana nihin ya kwatamta cewa hasken huskar ta shi ya gusatar da duhun shafaki wasaqa da lu'lu'an kuma ta zubo da lu'li'i min khatimin daga wani khatimi bakinta ne kwatamta da khatimi kuma lu'li'i zancen da take hudduwa daga bakinta adir wanda ya kasance mai tashin kamshi wannan tashbihi ne yayi wanda ya wuce iyaka yace fa ya wuce na farko ya wuce wancan fa haral hariduna yace wanda suka hararta duk sai suka dimauce li badahati game da barabuwa shi zawwa da abu kai tsaye wa atarafu bi nazahati suka tabbatar da tsarkin shi suka ce lalle wannan mutumin ya cika malami falamma anasa istinasuhum yayin da ya wa fahimci istinasuhum dai bake wasu bi kalamihi da zancen shi wansi babu hum da karkata su ila sha'bi ikramihi zuwa ga kwazazzabe na girmama shi adraka sai sunku ya kan shi kadar fitil aimi daidai gurgurdan kibtawa ido sun makala sannan sai ce duna kun baitaini akharain ga ma wasu baituka guda biyu wa an shada sai yake ce musu wa aqbalat yawma jaddal bayni fi hulalin sudun ta'uddu bananan nadimin hasiri fala halailun ala subihin aqallahuma gusunun wa darrasatil bilawra bidurari yace wa aqbala ta fuskanto yawma jaddal bayna ranar da rabuwa ta tabbata jaddal bayni ranar da rabuwa ta tabbata fi hulalin cikin kawa sudun wanda take baki nan gurin gashin kanta yake nihi ta'addu bananin nadimin hasiri ta'addu tana cizan bananin nadimin yan yatsu na mai nadama alhasir wanda ya kasa yin katabus fala halailun lailun wani dare sai ya bayyana yana nihin gashin ta bakin shi ya kwatamta shi da dare ala subihin akan asuba yace aqallahuma wanda ya daga su gusunun wani reshe gusunun reshe aqallahuma shi ya daga su nan gurin aqallahu ma yana nihin dagawa abubakar an tambaye shi wa faki hatan wa abba tambaye me mama anal ab yace ayi sama'un taqilluni wa ayi ardun tazulluni idza qurti fi kitabillahi ma alam a'al taqilluni shine ma'anar wacce kasa zata iya dauka na ta daga ni yace wa darrasatil bilawr kuma sai ta cije ya tsakarama bidurari da durari da gwal ya kwatanta hakoranta da gwal nan ma tashbihi ne wanda ya wuce wanda ya gabata yace fahina izin a wannan lokacin istasnal qauma qimatu mutane suka daukaka wannan kima shi wastagar azudi matahu suka nemi saukar mamakon hadarin shi mai ruwa yayi ta zubo musu wa ajmalu isharatahu kuma suka kyautata mu'amala da shi wa jammalu isharatahu kuma suka gyara fata jikin shi ma'ana suka ta bashi tuhahi na sawa qala al-mukhbir li hadhihi al-hikaya wanda ya bada labarin wannan hikaya yake cewa falan ma ra'aitu yayin da naga talahubu jazwati hababbakar daskwanan wutashi aljazwa shine daskwane na wuta wa ta'alluqu jalwatihi da kuma kyalkyalin jalwatihi yayi warshi yace am antu nazara fi tawassumihi sai na kyautata duba zuwa ga alamar shi wa sarahatu darfa sai na saki iduna fi misamihi a cikin kamashi in gane wane ne wannan fa iza huwa shaykhu nasaruji sai gashi malamin mu ne na garin saruja wa kad aqmara lailahu dajuji daren shi wanda yake mai duhu yayi haske fa hannatu nafsi bi mauridihi sai nan ma kaina lale maraba da samun gamuwa da shi da gangara washi wajen mu waftaratu islam yaddihi nay gaugawa zuwa meka mishi hannu wa qultu lahu sai na ce mishi mallazi ahala sifataka minene jiwe sifakka hatta jahiltu ma'rifataka hasan na jahilci gane ka yace wa ayu shay'in shayyaba lihiyataka me yasa gemun ka yayi hurhura hatta ankartu hiliyataka hamma nan mance kawakka fa an sha'a yaqulu kawai sai fara yana cewa waka ash-shawa'ib shayyab wad-dahru bin-nas kullab indana yawmal li-shakhsin fa fi gadan yatagallab fala tasqbi wa midin min barqi fa huwa kullab wasbir huwa adarr bika al-khudub wa allab fama al-tibri arun fin-nari hina yuqallab yace waka ash-shawa'ib abkuwa ta musibun zamani shayyab ita ta sanya mun hurura wad-dahr shi kuma zamani kullab jijjuyawa yake bin-nas da mutane indana yawmal li-shakhsin in yau in yau ya kyautata ga wani mutum ya kaskantar mishi da kai yace fa fi gadan agoba kuma ya tagallab zai yi rinjayi akan shi yace fala ta sikada ka aminta bi wamidin da walqiya min barkin gami da walqiya haske na walqiya da ta fahu kullab tana iya yaudara yace alwamidin nan kamar yadda imrul qais ya kawo a cikin wannan kinshi waken shi aharu tara barkan urika wamidahu aharu tara barkan urika wamidahu wamid shine haske da kyalkyali na walqiya yace kada ka gadan kaga walqiya tana tayi ka amince cewa za ta yi maka ruwan sama wani lokaci za ta yi ta walqiya ta yaudare ka ba ta yi ruwan ba wasabir kai hakuri izahu adarrabika idan ya cutar da kai shi zamani alkhudub manyan musibuna zamani sun cutar da kai wa Allah kuma sun tattara a gare ka kada ka abin nan kai hakuri yace fama ala tibri arun zinari wanda ba a saka ba bayya da aibu mun ga can mai ta'alimi yace fa'arun summa arun yace bayya da wani aibu finnare a cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake jijjuya shi in an dauko mai zinare ko mai azurha wanda zai kawo ya nasa ta wuta ayi ta haɓaka mata wuta ba cutarwa bace gare ta gyara ta ne ake yi to shi ma zamani dan ya juyo maka da musibu da abubuwa masu yawa kakkai dibin cewa Allah bai san ka ne a'a Allah yana wanda yahi so ma yahi mishi hakan annabi alayhi salatu wassalam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yusibu minhu wanda Allah ya nihe shi da alkhairi sai ya jarraba shi yace summa nahada mufariqan mawdi'ahu sannan ya zabura mufariqan yana mai rabuwa mawdi'ahu da gurin shi wa mustasibal quluba ma'ahu zikatu duk suna tare da abuta da shi zukatan jama'a duk sun rataye da shi wannan shine karshen mukama ta biyu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mu kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kan al-Imam al-Hariri da rahama amin